Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne masu kada kuri'a a Ghana suka yi zaben mambobin kananan majalisu wanda aka yi aka gama lafiya a wurare da dama. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Wata girgizar kasar da ta auku da dare ta wajejjaga yankin tsaunukan nan na arewa maso yammacin China a cewar hukumomi a yau dinnan Talata, inda ta lalata gidaje ta sa mutane zama waje da dare a wani yanayi na tsananin sanyi. Mutane wajen 127 suka halaka a wannan girgizar kasar wadda ita ce mafi muni cikin tsawon shekaru 9 a yankin. Girgizar kasar mai karfin 6.2 a ma'aunin girgizar kasa ta auku ne dab da karfe 12 na dare jiya Litini. Ta raunata mutane sama da 700, ta lalata hanyoyi da layukan wutar lantarki da na sadarwa a lardunan Gansu da Qinghai, a cewar jami'an gwamnati da kafafen yada labaran China, yayin da masu ayyukan kai daukin gaggawa ke neman waɗanda suka bace a gidajen da suka ruguje da kuma akalla wani wurin da ƙasa koko aka samu gocewar laka. Mutanen da suka rasa gidajensu na shirin kashe daren cikin tantuna cikin tsananin sanyi a wasu sansanonin da aka kakkafa cikin hanzari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar sojin kasar shi ta buƙaci ƙarin sojojin Ukraine tsakanin 450,000 zuwa 500,000 don ƙarfafa rundunar sojin kasar yayin da take fafatawa da Rasha. Yayin da koko yayin wata hira da manema labarai ta ƙarshen shekara a birnin Kiev a yau dinnan Talata, Zelensky ya ce ba a yanke shawara ta ƙarshe game da wannan buƙatar ba, kuma manyan jami'an soji na da kuma na gwamnati za su tattauna kan batun. Na ce zan so a ƙara tattaunawa kan wannan buƙatar kafin in goyi baya, saboda da farko dai magana ce ta iya samun mutane, na biyu magana ce ta adalci, magana ce ta adadin da sashen tsaro zai iya daukawa, sannan kuma magana ce ta kuɗi, a cewar Zelensky. A ɗaya ɓangaren kuma, a birnin Moscow, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yabi sojojin ƙasar shi saboda daƙile dannawar da sojojin Ukraine suka yi a fafatawar da aka fara tun a watan Yuni. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan Talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza, a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar Al-Amar daga hare-haren 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidajen masu alaka da Hamas, kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar ƙarƙashin ƙasa a kudancin Gaza. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda ƙungiyar Hamas ke tafi da ita, ta ce hare-haren jiragen saman Isra'ila sun hallaka mutane aƙalla 20 a Rafa, wani gari da ke sashen kudu daura da iyakar ƙasar Masar, inda dubban mutane suka ƙaurace. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban sashen kula da harkokin 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk yau Talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga ɓangaren Rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren da ita Rashar ke kaiwa. TOC ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar rufar wato fararen hula 10,000 tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022, amma adadin ma na iya fin haka. Ya ce an kashe akasarin fararen hulan ne daura da fagagen daga a Donetsk da Kharkiv da Kherson da kuma Zaporizhia. To amma akwai wasu kuma da dama da hare-haren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa kan biranen Ukraine suka ritsa da su. An ba da damar daukar bindigogi ga sojoji a bangaren Koriya ta Kudu na gandun tsaro na bai daya a iyaka da Koriya ta Arewa, a cewar rundunar tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a yau dinnan Talata, bayan da sojojin Koriya ta Arewa suka fara daukar bindigogi tun a watan jiya. Sojoji daga kasashen biyu sun karce kasa a wannan gandun tsaro wanda ke arewacin birnin Seoul, wanda wata rundunar tabbatar da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta ta Majalisar Dinkin Duniya ke tafi da shi. Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun amince sojojinsu su kwance damara a wajejen gandun tsaron, kamar yadda yarjejeniyar sojojinsu ta shekara ta 2018 ta tanada. To amma rahotanni na nuna cewa sojojin Koriya ta Arewa sun shiga daukar makamai tun daga watan Nuwamba, bayan da yarjejeniyar ta fara wargajewa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata 19 ga watan Disamba ne masu kada kura'a a kasar Ghana suka yi zaben mambobin kananan majalisu. Mutane 18,750 ne dai suka nemi takarar matsayin mambobin kananan majalisan a yankunan zabe 6,250 a cewar alkalaman hukumar zabe. Duk da cewa dan fuskanci matsaloli a wasu mazaban, galibi masu kada kura'a sun ce komai ya tafi daidai. Garrett Wan Abbas, wakilin muryar Amurka, dauke da karin bayani.
Na dau lokaci na kewaya tashoshin zabe da ke cikin yankunan zaben Gbemamu a mazabar Okankwe Central nan birnin Accra, danganin irin wainar da ake toyawa. Da farko dai na tuntubi wasu jami'an zaben a tashoshin zaben babban masallaci da masallacin Adarawa da makarantar Boko da ke anan Fadama akan yadda zaben ke gudana. Ga abin da suka ce.
Sanasid Abdullahi, ina fitsari we've been here before 7. Munzo sana ma ne muka sumu sum around 7:10 thereabouts. Aiki ne tun muka fara samun damuwa ba. Ba damuwa. Muna da yallan da mu gama lafiya kafin biyar marinci.
Sunan ki?
Biki Suala.
Biki su ke menene matsayin ki anan?
Ni ne fitari ofisa. Mutane na zuwa dai. Mutane sun zo fa mun samu kuma mutane 22 nan ga kawai. Na ga kaman tana sun da yana yin fita ba masalla.
Kowa
yazo in ba mu gan sunan ka ba sai mu gwada maka inda zaka je ka samu ka gan sunan ka.
Shakka babu. Zabe na gudana cikin limana a hankali daya bayan daya ba kamar yadda munka saba gani a manyan zabuka ba. Ga abin da wasu da sun ka kada kuri'un suke fadi.
Rabiatu Tijani, na jefa Koriya.
To abin da mun gani dai yana tafiya yanda ya kamata.
Ba ku fuskanci wani matsaloli?
Ba wani matsala.
Na Yahaya Abdullahi,
masha Allah.
Ina anguwa Adarawa. Rubutu ne da ake yi da yana yin shi da lafiya kan tsari kuma komai na kwanci. Ba wani rikici ba komai.
Yan takara hudu ke tafatawa a wannan yanki, maza uku da mace daya. Na samu jin bakin uku a cikin su.
Sunana Alhaji Faruku Usman Mensa, ina contest assembly.
Na ga kan zun ga wurin rigima menene?
Ina min wai wata ta zo, wata sofa mu ta zo, wai ba ta gan kadin ta ba, amma tana bidda ta ticket sunanta. Ta kawo Ghana card, wata ticket da name. to da bidan da ne mai na folder za a ticket ya bar for shikenan
kamata zama fada
wannan na cikin rules na is allowed so I don't know why he's doing that
to banda wannan tun da aka koma tun da safi ba ku samu na mata
alhamdulillah ko ina da sauki
amina
alhamdulillah mu godin Allah
ina na Muhammad Mahfuz Bashir
mai
takarar assemblyman na unguwar Baimamo to dai alhamdulillah tun da dai assemblyman dai in ka duba zaben assemblyman mutane ba su fitowa amma in ka waiwaya ka duba nan kaga mutane da dama dai suna fitowa wannan kuma dai ya fito ne daga irin campaign da muka yi muka shiga gida-gida saboda mu fadakar da mutane da amfanin vote as assemblyman isa dai na gamsu ne da abin da ake
sunana Abdullah Isa current assemblyman Baimamo electoral area new for na morin da yana tafiya smooth don kowa dai yana comfort cash ba center da muka je ya kai wani confusion kowa na fiskan doka alayyar da dai dai mun duka muna kawo mutanen mu kowa na kawo mutanen shi dai kowa na da hope shi ya ci amma she after election za ga wanda
hukumar zabe dai ta ayyana cewar tana sa ran za a fito sosai wannan karo don kada kuri'u Ratwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla a gaida Redwan Abbas to kafin mu je ga shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar wannan haka yake to yanzu kuma ga Mustafa Nasiru ba tsare da rahoto na musamman akan matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya
matsalar karancin likitoci da ma sauran jami'an kiwon lafiya na ci gaba da zama wata babbar matsala a sassa daban-daban na Najeriya wannan matsala dai a yanzu haka tana ci gaba da haifar da matsaloli musamman ga marasa lafiya a kasar Masu sharhi a Najeriya dai na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin gwamnatoci a matakai daban-daban sun mai da hankali wajen samar da likitocin da ma sauran jami'an kiwon lafiyar tare da kula da su kamar yadda ya kamata domin kawo sauki akan wannan al'amari Hajiya Rashida Ibrahim wata jami'ar hukumar wayar da kan jama'a ce a jihar Naija Ta yi ƙarin haske akan yadda musamman mata ke fuskantar matsaloli a duk lokacin da suka ziyarci cibiyoyi na kiwon lafiya musamman na gwamnati.
karancin likitoci a bangaren kiwon lafiya yana haifar da babban matsala musamman ga mutanen mu, ma'ana marasa lafiya. Saboda wani lokaci zaka ga an dauki mace ana gaggawa da ita a isa asibiti, ko da za a je sai kaji an ce ai ba likita, ko kuma likita baya on seat, kafin duk a kira shi da sauran su ya iso sai kaga maybe in abin ya zo da ajali ko wani abu sai kawai kaji an ce ai mutun ya rasu. Wanda yake hakika ya kamata gwamnati ta yi wani abu akan likitocinmu na nan Najeriya, ma'ana kaman ta wadata su da duk wani abin da suke bukata wanda ya shafi rayuwarsu da zai sa rayuwarsu ya zama irin comfortable haka. Kuma sannan a ka'ida ai ya kamata a ce idan har doctors din shift suke yi, wanga yana wannan daga karfe kaza zuwa karfe kaza, yana tashi kuma ga wanda zai taking over daga karfe kaza zuwa karfe kaza, to kaga idan ya kasance babu wani abin da suka sa gaba face kula da jama'a, to ko da yaushe aka zo asibiti za a samu cewa akwai likita a wurin. Gaskiya rashin likitoci kusan zance yana kawo nakasun tattalin arzikin kasa. Saboda ai ina ganin tattalin arzikin kasa ya ta'allaka ne ga wanda yake da lahiya da kuzarin gabatar da duk wani aiki da zai gabatar wanda yake zai kawo ci gaba a ƙasa. To kaga idan babu likitocin da za su kula da lahiyar mutane, su waɗanda ya kamata su yi wannan aikin tattalin arzikin ƙasa ba za su samu kuzarin da za su yi shi ba.
Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu a jihar Niger, Alhaji Muhammad Muhammad, ya ce babbar matsalar ma ita ce yadda jami'an kiwon lafiyar ba sa son yin aiki a nan gida Najeriya. Saboda wasu dalilai da suka hada da na rashin kula da su kamar yadda ya kamata.
Amma ni Niger jihar da ni na sani, wanda yake na tabbatar da cewa ana fama da mugun karancin ma'aikatan asibiti. Dalili ko shine ni na imani har ga Allah ko wani na jikina likita ne ya gama karatun likita, na ce mashi yaya za a yi maganan aiki, na san naka automatic za ka yace bros ga maka gaskiya ko an bani ba zai yi ba, saboda ba san darajar mu ba na wannan. Menene darajar mu? Hassa shi kudaden da ya kamata a bayar ba za a ba mu ba. Kuma wayan su yace yawancin masu suna likitoci suna nan a cikin payroll na likitoci, sai a ce ana da likitoci amma ba a biyan su kudi.
Wato kana nan akwai su ba su yin aiki ne?
Ba su yi aiki, suna san wasu wurare can suna aiki amma suna nan a cikin kan gazo lissafin likitoci a Niger. Sai ka ce ana, in aka ce maka ana da 30, to ina baka tabbaci da cewa da wuya za ka samu guda 10.
Yanzu mine ne mafita ganin yadda yake shafuwar rayuwar jama'a da kuma lafiya?
Babban abin da ya dace shine gwamnati ta mai da hankali, babu wani abu da za ka yi ma talaka ya wuce magani ka samu mai harkar asibiti. In kai taimaka ta wannan ko shi kadai kai ka wadatar, ko shi kadai kai ka wadatar, saboda menene in ka mai da hankali kan kiwon lafiya, sai da lafiya ake sauran hidimomi. To tunda babu isasshen lahiya, babu lahiya, ka je yanzu mutum fargaba ke kafin ya je asibitin ma sai ka ga laluran da zai rayu sai ka ga ya mace. Saboda ko ka je ba a ce babu likita, ka dinga zama kenan cikin halin da ake ciki musamman a nan jihar Niger. Ka je sauran asibitoci za ka tada halin na haula wala kautu take.
Ta shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger, Alhaji Murtala Mai Gyada, ya ce ko baya ga rashin biyan likitocin kamar yadda ya kamata, binciken da suka gudanar ya nuna cewa rashin samar da kayan aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa jami'an kiwon lafiyar ba sa son yin aiki a gida.
A kuma bisa bincike da muka yi da tattaunawa da wasu masana lafiya, wannan abu yana da nasaba da rashin kulawa na gwamnati da takamaiman albashi da ba ta samu, da sannan da rashin kayayyakin aiki ma na gudanar da kiwon lafiya a asibitoci na gwamnati. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu labari ga masana lafiya akan wannan lamari. Saboda haka muna amfani da wannan dama in kira ga gwamnati, musamman gwamnatocin jihohi, ya kamata a ce su inganta wannan fanni na kiwon lafiya ga al'umma, domin kasance wannan fanni ne wanda yake da matukar mahimmanci ga al'umma. A duk al'umman da ba ta samu kiwon lafiya da kula da kiwon lafiya da ya kamata, to akwai rauni a cikinta. A gaskiya wannan rashin samun likitoci a asibitoci na gwamnati yana ci mana tuwa kwarya, da fatan gwamnonin mu za su duba su gani sun magance wannan matsala.
To dan majalisar dokoki ta jihar Niger, Honorable Muhammad Sani Abubakar, ya ce su kansu 'yan majalisa sun ziyarci wasu cibiyoyin kiwon lafiya a nan jihar Niger, kuma sun gano akwai matsaloli.
dan kwamiti da yake kula da wannan sashin ya fita ya bi asibitocin nan ko kafin ma a kai ma gwamna koke tun daga gare mu ya fito a tabbatar ma gwamna da halin da wannan asibitoci ke ciki kuma in Allah da za mu ci gaba da bibiya haka ba ma asibitocin ba hatta ma'aikata na asibitin wanda halin ko in kula da suke yi da kuma ƙarin ma'aikata da ake bukata duk waɗannan mun riga mun yi la'akari da su kuma insha Allah za mu ci gaba da bibiya akan haka.
To a bisa wannan dalili ne dai majalisar dokoki ta jihar Niger ta ce tana shirin samar da kudirin doka na baiwa wanda ya karanci aikin kiwon lafiya aiki kai tsaye, inji shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji.
A dalilin wannan ne ma a mataki na majalisa, shi dan majalisa da ke jagorantar bangaren harkar lafiya ya zo da kuduri kuma mun tabbatar da kudirin nan kuma mai girma gwamna ya da kudirin nan. Duk wani wanda likita ne na jiha ko kuma wani likita da ke sha'awan ya aiki da jihar Niger wannan kamar automatic ne na bashi aiki. To kaga wannan ma kadai zai taimaka wajen rage rashin likitoci da muke da su a jiha.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana shirin daukar sabbin jami'an an kiwon lafiya a nan jihar Niger a shekara mai zuwa, inji gwamnan jihar Niger Honorable Umar Mohammed Bagu jim kadan bayan da ya bika kasafin kudi na shekara ta 2024 na sama da naira miliyan 613 a zauren majalisar dokokin jihar.
In Allah idan mun riga mun sa shi wannan kasafin kuɗi cewa muka samu aka samu hannu za mu ɗauki ma'aikata na kiwon lafiya.
A wani rahoto da jaridar Premium Times ta wallafa dai ya nuna cewa a cikin shekaru takwas likitoci 'yan Najeriya su 5,000 ne suka tsere zuwa ƙasar Ingila, inda rahoton ya nuna cewa ƙasashen Indiya da Pakistan ne kawai suka fi Najeriya yawan likitoci a ƙasar ta Burtaniya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kacokam labarin wasanninmu na ranar yau zai baje kolin sa ne a jamhuriyar Nijar, inda Kres kwanaki uku suka rage a yau Talata gabanin somu kwamfalar kokowar gargajiya wasan mafi farin jini a kasar ta takobin kasa a jamhuriyar ta Nijar. Jara Agadas ce za ta karbar bakunci wannan gasar ta bana da ke kasancewa ta 44, inda 'yan kokowa 80 daga kowace jiha za su kafsa daga 22 zuwa 31 ga wannan wata na Disamba na wannan shekara ta 2023. Abdul Kadiri Isaka Isaka na jihar Dosso shine yanzu haka ke rike da takobin kokowar gargajiya ta kasar bayan nasarar da ya samu gaban Aibo na Maradi, inda ya lashe takobin sa na hudu, yayin da jihar Satta Dosso ke da takobi 6 zuwa wannan lokacin. Ga yanda nasarorin jiha zuwa jiha da waɗanda suka ci takobi a jamhuriyar Niger a wasan gargajiya ta kokowa ta takobi, inda a shekarar 1975 Yakuba Kantu na Maradi shine ya lashe takobin gargajiyar. A shekarar 1976 Salma Darani na Dosso ne ya nasara, yayin da a shekarar 1977 Yakuba Kantu na Maradi ya sake galaba. A shekarar 1978 Yakuba Kantu na Maradi ya sake mai da gami, yayin da a shekarar 1979 Salma Darani na Dosso ya nasara. A shekarar 1980 Yakuba Kantu na Maradi ne ya sake lashe takobin gargajiya na kokowa. A shekarar 1981 Bala Katsu na Zandar ne ya nasara, yayin da a shekarar 1982 Langalanga na Zandar shine ya nasara. A shekarar 1983 Kaso Kazuga na Tawa shine ya nasara. A shekarar 1984 Isu Abubakar na Tawa shine ya lashe takobin na kokowa. A shekarar 1984 Isu Abubakar Natawa yayi nasara sai a shekara 1986 Hosseini Medare Kataki Natawa yayi nasara a shekara ta 1987 Narwa Sanu na Yamai shine yayi nasara a shekara 1989 Sani Mumune na Maradi shine ya lashe takobin na kokowa a shekara 1990 Muhammadu Idi Komando Natawa ne yayi nasara yayin da a shekara ta 1991 Ado Masko na Maradi ne yayi nasara sai Labo Mai Kaho na Maradi a shekara ta 1992 yayin da a shekara 1993 Badamasi Alhassan na Zandar ne ya lashe takobin a shekara 1994 Labo Mai Kaho na Maradi shine ya lashe takobin yayin da a shekara 1995 Badamasi Alhassan na Zandar shine ya lashe takobin a shekara 1995 Badamasi Alhassan na Zandar ne ya nasara sai shekara 1996 Bala Haruna na Zandar shine ya lashe takobin yayin da a shekara 1998 Muhammadu Idi Komando Natawa shine ya nasara yayin da a shekara 1999 Bala Haruna na Zandar ya lashe takobin a shekara ta 2002 Isa Gazaguru na Tawa shine ya lashe takobin gargajiyar yayin da a shekara 2001 Hassan Adamu na Tawa yayin nasara sai shekara 2002 Bala Haruna na Zandar a shekara ta 2003 Muhammadu Abdulkarim na Bambirnin Yammai ne ya nasara yayin da a shekara 2006 Umar Bindigau na Maradi shine ya lashe a shekara ta 2007 Haruna Abdu na Tawa shine ya lashe a shekara 2008 Haruna Abdu a shekara ta 2009 Laminu Mai Dabba na Jihar Agada yayin da a shekara ta 2010 Laminu Mai Dabba ya sake nasara shekara ta 2011 Umar Bindigau na Maradi ya lashe takobin yayin da a shekara ta 2012 Laminu Mai Dabba na Agada ya dawo ya sake karbe takobin shekara ta 2013 Aliyu Salau na Zandar ya yi nasara sai Yakubu Adamu na Babban Birnin Yamai a shekara ta 2014 yayin da a shekara ta 2015 Isaka Isaka shine ya lashe takobin a shekara ta 2016 Isaka Isaka ya sake nasara a shekara ta 2017 Hayyaka Kanatawa shine ya lashe takobin yayin da a shekara ta 2018 Isaka Isaka na Doso ya yi nasara a shekara ta 2019 Usman Hassan na Tulabiri shine ya karbe takobin shekara ta 2021 Isaka Isaka na Doso shine ya lalabe takobin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashin Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Madalla to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 3:56 yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to a takaicen wata girgizar kasar da ta auku da dare ta wajejjaga yankin tsaunukan nan na arewa maso yammacin China a cewar hukumomi a yau dinnan Talata inda ta lalata gidaje ta sa mutane zama waje da dare a wani yanayi na tsananin sanyi mutane wajen 127 suka halaka a wannan girgizar kasar wadda ita ce mafi muni cikin tsawon shekaru 9 a yankin Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar sojin kasar shi ta buƙaci ƙarin sojoji 'yan Ukraine tsakanin 550 zuwa tsakanin 450 zuwa 500 don ƙarfafa rundunar sojin kasar yayin da take fafatawa da Russia. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan Talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗa kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Ahmar daga hare-haren 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da Hamas kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar karkashin kasa a kudancin Gaza. shugaban sashin kula da harkokin yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya Volker Turk yau Talata ya jaddada abinda ya kira babbar gazawa daga bangaren Rasha wajen daukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren da ita kanta Rashar ke kaiwa. Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022, amma adadin ma na iya fin haka.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamayi Nandudu wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.